bincike na nuni da cewa a yayin da wasu jihohin sun biya wasu kaso daga kudaden da gwamnatin tarayyar ta ba su, wasu kuwa koci sun kogo ba su biya ba. Alal misali a jihar Bauchi, tsohon ma'aikatan ba biya su kudin gratuitan nasu ba tun daga shekara ta 2011 zuwa yau, inda suke cewa za su gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikinsu ga gwamnati da kasa biyan sakokinsu.
Gwamnatin jihar Bauchi ba ta nuna adalci ba. Akwai kudin da federal government ta bayar na Paris Club so biyu, kuma mun ga waɗansu jihohi sun biya wannan biyan har zuwa 2015 sun biya gaba ɗaya, waɗansu sun gama biya har 2017 ɗin nan. Amma mu jihar Bauchi har yau ba mu ga komai ba. Kuma mu wanda muka yi retire nan, akwai mutane da yawa da har sun mutu ba su sami kuɗinsu na gratuity ba. Muna da pension arrears, muna da gratuity, ko ɗaya a ciki ba a biya mana ba. Don haka muna kira ga gwamnati nan ta biya, domin ta dinga yin adalci ga abubuwan da take yi, saboda an ba da kuɗi. To ba mu san menene dalilin da sa ba su biyan wannan kuɗin ba.
Ya wani demonstration da mu pensioners za mu yi connecting, za mu yi contact da sauran all pensioners da gratuity. Mun gaskiya ba mu da leadership daga NLC har zuwa pension board. NLC ba su a magana, amma gida ne wanda kowa da zo, a kuma za su bar aikin za su shigo wajen da muke. Because dole ne mu yi peaceful demonstration, mu je House of Assembly, mu je Government House, mu gwada musu ɓacin ranmu. Zalunci ne tun da federal government ta yi releasing Paris Club so biyu, kuma an faɗe shi kowa ya ji an ce a cikin wannan su ɗauki 75% su yi settling na bashin salary da kuma gratuity da pension na waɗanda ba samu ba. Kuma har yanzu Bauchi state government ba su ce komai ba wa kowa. Mu gaskiya shugabannin ko kuma shi makama babba gaskiya ban tsammanci ya adalci a nan ba. Ko dun shi ya karɓi nasa ne? We don't know. Ai shi ma tsohon pensioner ne, ya karɓi gratuity. Ai shi ya sa inda bai karɓa ba watakila da shi ma yanzu an biya. Shekara wajen shida ne ko bakwai ba a Bauchi state ba a biya kowa gratuity. Allah ya kai mu 2019. Ai muna nan tafi. Kuma akwai card reader, kowa zai gani a ƙoƙarin abin nan nasa insha Allah.
Sai dai kuma shugaban kungiyar masu karɓan kuɗaɗen pension na jihar Bauchi, Alhaji Habugar, ya ce sun gana da jami'an gwamnati kan batun biyan kuɗaɗen gratuity.
Wato an cimma matsaya da yawa, an je ga ƙarshensa yanzu. Shi gwamnan jiha ya ce zai a ci gaba da biyan gratuity na waɗanda suka bar aiki daga 2011 up to date. To amma akwai wasu abubuwan da suke ɗan faruwa kaɗan baya. Wasu suna ce a'a su suna so su yi zanga-zanga, wannan suna dama su yi zanga-zanga a rayuwar yau ɗin nan.
So nawa ne kuke bi jimlan kuɗin gratuity a nan jihar Bauchi?
Gaskiya yanzu muna bin kuɗin da ya kai biliyan ko 17 ko 16, na faɗi shi da takaice, domin yana accumulating ne kowane watan yana ƙaruwa. Ba za ka hana mutum ya nemi haƙƙinsa ba, domin mutane jama'a sun galabaita sun zama liability da turawa.
Amma kuma duk ƙoƙarin da ne domin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Bauchin bai yi nasara ba. Abdulwahab Muhammad, Mura Amurka, daga Bauchi a Najeriya.